أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatun mu na littafin tarhisu ahkamul janaiz wanda yau muna laraba yammacin daren wato alhamis hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama tana 25 ga watan jumada al-akhira hijira 1444 wanda ya daidai da 18 ga wata na farko miladiya ta 2022 wanda idan ba manta ba wannan shine majalisin mu na 5 a cikin wannan littafin bayan dan satuttuka wanda ba a gabatar ba da karatu yau Allah subhanahu wataala ya kadarta zanmu wato ci gaba da karatun wannan littafin idan ba manta ba a darasi na 4 wato mun tsaya a ƙarshen fasali na 4 wanda malam ya kawo mana bayani game da wato abin da yazo abin da ya halatta wato wanda suke kusa ga mamaci wato su kasance suna aikatawa a lokacin kenan mun yi da wannan fasalin yau da taimakon Allah subhanahu wataala za mu tashi wato fasali na gaba wanda fasalin da zamu tashi shine malam ya mishi wato rakam na 5 numero 5 yake cewa ma yajibu ala aqaribil mayyit wato abin da yake wajaba akan wato makusantan mamaci lokacin da mamaci ya rasu mutun ne ya rasu to miye ya wajaba ga makusantan shi wanda suke zamne tare da shi ko kuma ƴan uwan shi na jini ko kuma wanda ne suke kusa da shi shine malam mas'ala ta 19 yake cewa wayajibu ala aqaribil mayyit hina yablughuhum habara wafatihi amran wato yana wajaba akan wato makusantan mamaci yayin da wato labarin mutuwar dan uwansu wato yazo musu wato wasu al'amura guda biyu kenan yau aka waye gari ka ji labarin cewa wato wani dan uwanka Allah subhanahu wataala ya mushi wafati Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar shi to abin da yake kanka wato shine wannan al'amuran guda biyu abu na farko malam yace al-awwal as-sabr wa ar-rida bil qadr wato hakuri da kuma yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya kadarta kenan dole abin da ake so da kanka a kanka na farko bayan an ce wani dan uwanka wani Allah subhanahu wataala ya mishi cikawa to abu na farko ka dau hakuri wanda malam ya kawo mana dalili shine fada Allah subhanahu wataala da yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wathamarat wa bashshiris sabirin Allah subhanahu wataala yake cewa tabbas wato zamu yarabce ku Allah zai jarabce mu gabaki daya Allah yace bi shay'in da wani abu min al khawfi na tsoro ka gani an waye gari a inda kuke wato babu zaman lafiya kullun kuna cikin firgici to wannan wata jarrabawa ce daga wajen Allah subhanahu wataala haka yace wal ju'i da abin da ya shahi yunwa zaka ga wasu a wuraren su yunwa take damun al'umma hayye zaman to suna tashi daga garin su su koma wani gari saboda neman abin da zasu ci wato dan su rayu Allah yace wa naqsun minal amwali da tawaya arziki ya zaman to tattalin arziki naku ya kare da kai ne mai kaza da kai ne mai kaza amma yau an waye gari wato wannan arzikin da kake da shi wato ya waye gari wato babu shi ya saraya kenan wannan duka yana daga cikin jarrabawar da Allah subhanahu wataala zai yi muku yace wal anfusi kai hadda kai zuwa ga wato tawaya ta abin da ya shahi rishi akai zuwa ga salwantar rai kenan shine mahalli shahid da malam ya kawo anan yace wattamarati wa bashir sabirin da kuma abin da ya shahi tawaye ƴaƴan idaci a waye gari wannan shekara an yi hori abinda aka shibka ba a samu ba abinda ake ce ma albarka ƙasa to duka wannan abubuwa ne wanda Allah subhanahu wataala yace zai jarabce ku da shi الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سيالله يجي وبشر الصابرين كبا ما وندسكي لو كان حقوري إذا مصيبو سنساميسو وتكباس البشر لكي وأوجن الله سبحانه وتعالى سنة ساكية ساكية ودتكي من جربا سيالله سبحانه وتعالى يجي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون su ne wa'anda idan wata musiba ta same su idan wani abu na firgici ko kuma na yunwa ko kuma na tawaya arziki ko kuma na wato salwantar rai ko kuma tawaya ƴaƴan itace mi zasu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga Allah muke kuma ga Allah subhanahu wataala za mu koma yanin suna mai da lamarin su zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun wa'annan wanda suke da wannan sufofin idan wani matsala ta same su ta duniya ko kuma wani abin da ya shafi firgici suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan suna da wata sakayya da rahama daga wajen ubangijin su da gafara Allah ya ce kuma wa'annan su ne wato shiryayyu ashe idan ka gane kanka wani abu na wato musiba ta same ka kana maida al'amarinka zuwa ga Allah to wannan alama ce wadda take nuna cewa Allah ya maka tawfiki kana cikin shiriya kenan wannan shine abu na farko da malam ya kawo mana cewa idan ka ji labarin wani dan uwanka ya rasu kenan abinda zaka ce shine mi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine zaka fada wanda kuma zan mu gani irin kissa ta wato abinda ya shahi Ummu Salma lokacin da wato mijinta Abu Talha ya rasu ta san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan mutumin da wato wata musiba ta same shi wato ya gayi wannan kalma to zai samu abin da yafi alkhairi wato game da wannan abin da ya rashi zamu kawo malam ya kawo mana ita anan gaba zan magane ta malam yace wali hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kuma dalili akan ka dau hakuri akwai hadisi na Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin inda qabrin wa hiya tabki wato annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya huce da wata mata tana kuka a wajen wani kabari an binne wani tazo ta zauna tana ta kuka fa qala laha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah yake wannan mata ki dau hakuri akan abin da ya same ki fa qalat sai ta ce ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati tace ka rabu da ni wato kai da kake cewa in ji tsoron Allah in bar wannan kuka in yi hakuri baka musibar da ta same ni bata same ka ba wato ita bata san ba annabi sallallahu alaihi wasallama ne kaga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya yace mata wani ne fa annabi ni ne wanda jibril yake sako mini kaza da kaza da kaza annabi mi yayi bata san ba cewa shine yace qala walam ta'rifuhu bata san ba cewa shine fa qila laha bance annabi sallallahu alaihi wasallama he ya huce ta ye shi sai aka ce mata huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai wannan wanda kika ce mishi ilaika anni shine fa ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama fa akhadhaha mithl al-maut kawai sai kamar wato wata mutuwa ta dauke da ita kanta da taji an ce ai annabi ne ta gayi ma wannan magane subhanallah kai sai ta zabura ta tashi fa atat baba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa lam tajri indahu bawabin sai ta zo kofa gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da ta zo bata isko ba irin masu gadin kofa a kofa kai sai ta shiga fa qalat sai ta ce ya rasulullah tace ya ma'aikin Allah inni lam a'rifuka tace wallahi ban san ba kai ne lokacin da kace mini ittaqillaha wasbiri ban san ba kai ne na maida ma wannan magana nace ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata inna sabra inda sadmatul ula aw kuma aw inna sabra inda awwal sadama wato ai shi hakuri yana a karan farko ne a lokacin da abin da ya same ka sawa'u ma ka ce ba ka dau hakuri ko kuma ba a ce maka ba ma ka dau hakuri kai hakuri to wannan shine hakurin da idan ka yi shi Allah subhanahu wataala zai baka lada saboda shi hakuri yana da wato wata wani abu wanda yake da ciwo ko kuma wanda yake da zahi kahin wato wanda zai dauki hakuri zaka gani zuciyar shi dole sai ya danne ta saboda mutun ne zai zo ya maka abu ranka ya bace kwata kwata a lokacin kana iya kai abinda ma baka tunanin zaka aikata sai ka dau hakuri shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyiruhu min al-khuri ma sha'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya jure ma wani radadi an bata maka rai an sa ka cikin wata damuwa ka jure ka dau hakuri alhali kana da iko a lokacin karama abinda aka maka mutum ne yazo ya bata mara ya ci mutuncinka kana da iko kai ma karama cin mutuncin da ya maka amma sai ka dau hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ranar tashin alkiyama Allah zai kiraye ka a bainar jama'a a ce maka ghafurul ayy wato ka zabi wanda kake so malam abbas wannan sakayyen mutumin da ya zamanto ya dau hakuri ne game da abin da ya shari wato zai iya rama abin da aka mishi annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka Allah subhanahu wataala zai mishi a ranar tashin alkiyama ashe hakuri abu ne wanda wato yake da lada sosai yana da lada sosai Allah subhanahu wataala a ayoyi da yawa yana fadi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab masu hakuri yanda ake cika musu ladan su kawai zuba maka ake ba tare da kididdigewa a ce lada kaza za a baka lada kaza za a baka lasiyama kuma in hakuri ne ya zamanto hakuri akan rashin wani dan uwa da kai ko kuma mahaifi ko mahaifiya ko kane ko kuma wani wa ko kuma wani na kusa da kai wato idan ka dau hakuri kana da lada mai yawa zan mu gani daga cikin irin wato ladodin da kake samu haka kenan ita wannan mata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki dau hakuri da a ce a lokacin ta tashi ta dau hakuri ba a san ba wani irin lada za ta samu kuma bayan wannan sai ta zo ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba ta san ba shine ya gayi mata yanzu ta yi hakuri wanda wannan shine ake cewa kariya bayan bugu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata mini ai hakuri ana yin shi ne tun karan farko ba kai bane ba ka zo kana neman wani abu ko kuma wani ya kun kuna wada da wani an zo da kyal ka sha daman kuma ka zo ka ce a kai yanzu gari ka dau hakuri ko kuma yadda ka cinkuno abin da yake karhinka ka san sare wannan abin ba la mahalata yanzu kawai yahi karhinka ka ce tukun ka dau hakuri ke da wannan ba irin hakurin wannan ba malam yace wasabru ala wafatil auladi lahu ajrun azimun san da cewa hakuri game da rashi na wato mutun yayi rashi na diyan shi yace yana da lada wanda yake mai girma lada mai yawa yace kad jaa fi zalika ahadithun kathiratun adhkuru ba'daha yace ya hadisai da yawa sun zo akan mi akan hakuri game da mutumin da yayi rashin diyan shi game da lokacin da kai rashin danka wato akwai hadisai wanda suka zo game da abin da ya shahi ladan da mutum kake samu awwalan hadisi na farko da malam ya kawo bala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimina yamutu laha muslimin ne rubuta na ku ma min muslimin yamutu lahuma thalathatu min alwaladi lam yablughu alhunsa illa adkhalahum Allah wa abawayhim aljannata bifadlihi wa rahmatihi aw bifadli rahmatihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da dai babu wani wato a cikin musulmi wanda diyan shi mutum uku diyan shi su mutu wanda basu kai ba wato alƙalami ya hau kansu basu balaga ba su mutu sannan ya dau hakuri akan wannan face sai Allah subhanahu wataala ya sanya su aljanna da falalashi da rahamashi wato wannan diyan naka guda uku da suka rasu ka dau hakuri to zaka iske su shine yace qala wa yakununa ala babin min abwabil janna zaka iske su gobe ranar tashin alkiyama a kofa daga cikin kohoyin aljanna. Daga kowace kofa idan ka je zaka shiga aljanna suna nan suna jiranka. Fa yuqalu lahum za a ce musu udkhulul janna ku shiga aljanna. Fayaqulu fayaqulun za su ce hatta yajiu abuna. Fa qala lahum udkhulul janna antum wa abwaakum bi fadli wa rahmatillah. Za a ce musu ku shiga aljanna su ce a muna nan muna jiran sai mahaifinmu ya zo. Sai mahaifiyarmu ta zo, sai mahaifinmu ya zo, suna nan suna jira. Sai a ce musu to ku shiga aljanna tare da wato abin da ya shafi uwayenmu. Ashe dukkan mutumin da aka Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayukan iyanka wanda basu balaga ba har guda uku, wato kana samun babban lada, kana da ladan da shine yaran wannan zaka iske su wato a kofa aljanna suna jiran ka ku zo ku shiga aljanna. Idan kaga ashe babban lada ne. Haka abu na biyu yake cewa ayyumra'atin matat laha thalathun min alwalad kanu hijaban min annari qalat imra'atun wasnani qala wasnani. A wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ɗaya daga cikin matarta diyanta guda uku, diyanta guda uku za su mutu basu girma ba basu balaga ba, su mutu ta dau hakuri face wa'annan diyan he sun kasance mata wato kariya ce, wani hijabi ne na wato ta shiga wuta, bi ma'ana za su kare ta daga shiga wuta. Wata mata da ta ji haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi he ta tashi ta ce ya rasulullah wala sunaini hatta guda biyu, har guda biyu idan sun mutu naka wato kana iya ka samu wannan falalai? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace har guda biyu idan sun mutu naka ka dau hakuri wato zaka samu wannan falala, zaka iske su wato gobe ranar tashin alkiyama wato suna nan suna jiranka. Kai ba har guda biyu ba, har guda daya. Guda daya danka guda yazo ya mutu bai balaga ba, ka dau hakuri, to gobe zaka iske shi gobe ranar tashin alkiyama zaka iske shi a kofa aljanna yana nan yana jiranka. Wanda ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama, wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da ɗanshi ya shaku da ɗan nashi, idan ya zo zai zo wajen majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ɗauko ɗanshi su zo wannan majalisin, yana son wannan ɗan nashi. Kawai sai aka wayi gari Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwar ɗan nan. Aka kwana biyu annabi ya ganshi bai zauwa majalisi, sai aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai wai lahiya wani bai zauwa wajen karatu, bai zauwa majalisi, bai zauwa? Aka ce a wannan dan nashi da yake so da suke zauwa tare shi ne ya rasu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya iske shi, da suka gamu ya ce mishi wato lahiya baka zauwa wajen karatu? Aka ce danka ya rasu. Yace wallahi kwarai haka ne, kaza da kaza da kaza. Ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yanzu da a bar ma dan naka ya zamanto gashi kana son shi, kana kaunar shi a wannan rayuwar, da kuma Allah da ya karbe shi, gobe ranar tashi alkiyama zakai iske shi a kofa aljanna yana jiran ka ka shiga aljanna tare, wanne ya yi maka? Yace a'a, yaje can shi ya iske shi wato a aljanna, kowa aljanna yana jiran shi. Kenan wannan yake nuna mana han mutum guda. Kai sai da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abun ya rasulullah na ni kadai ne ko kuma wato hadda wasu jama'a? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace gabaki ɗaya na al'umma shi ce. Ashe dukkan mutumin da Allah subhanahu wataala ya daukan mishi koda ɗa guda ne wanda bai balaga ba, ka dau hakuri ka jure ba irin hakurin ba wato kawai dai baka wannan ba. Shi akwai abin da zan yi tambihi a kai shi, akwai abin da a cikin rayuwar mu ta yau da gobe zaka ga abu gashi nan wanda yake ba wani abu bane ba nan aka aje nan ibada, amma idan kai ka maida shi wato kai istimalin shi a wata hanya zaka ga ka samu lada. Yanzu misali a ɗabi'a idan aka ma rasuwa da ka kida ka so ba sai ka hakura ba, to wancan hakurin da zaka yi na yau da gobe na ɗabi'an mu, da kuma ka dau hakuri ka nemi lada a wajen Allah subhanahu wataala, kaga ɗaya ne ko ba ɗaya bane? Ba ɗaya bane ba. Wannan zai zamanto ka samu lada. Bari in yaro ne karami ma wanda bai balaga ba, kana da falala wanda zaka samu a gobe wato tashin alkiyama yana nan a kofa aljanna wato yana jiranka. Kenan wannan shine abu na farko. Abu na biyu da mutum zai yi idan ya zamanto ya samu labarin wata rasuwa shine al-istirja ya zamanto yayi istirjai shine yace inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kamar yanda ya gabata a aya ta farko da malai ya kawo mana ka fadi wannan kalmar kai tsaye ka ji magana wannan ka ji cewa ka samu rashi na wani kawo wannan magana zaka fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun malai yace wa yazidu alaihi qawluhu ya ƙara akan fadan shi ta cewa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan fadai allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha ya allah subhanahu wa ta'ala ka saka mini wato akan wannan ka bani lada akan wannan musiba wadda ta zo mini wannan musiba tawa kuma ya allah subhanahu wa ta'ala ka maye mini da abin da yafi ta alkhair idan kaga yi wannan to tabbas Allah subhanahu wataala zai maye maka da abin da yake wannan alkhairi kowace irin musiba ce ta same ka kana zamna kwatsam kaji an ce wato wani abu dukiyarka ta zamanto ta tozarta ta zamanto ta wani abu ya alloba ta kwado mata ko wani abu makamancin haka to ka fadi wannan kalmai Allah subhanahu wataala zai kawo ba agaji zai sake ma da abin da yafi wannan alkhairi shine malai yace li hadisi ummi salma fi sahih muslim wa ghairi saboda hadisin ummi salma wanda yake cikin sahih muslim wanda ummi salma da mijinta abu talha lokacin da mijinta ya rasu da ya rasu tazo tace ta san dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalmai to amma tana tunanin shin yanzu a mazaje na Madina gabaki ɗaya cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam tana tunanin to waye ya kai irin matsayin mijinta tace to ba yanda za ta yi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to tabbas akwai abin da zai zo mana ta yafi shi alkhairi ta kai wannan kalmar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha bayan ta gama idda sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayo yana neman armanta to annabi da Abu Talha waye ne to ka gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayo yana neman armanta wanda abun matan yayin da ta dora sharadi kayin takarba yayin da tace tana da wasu sharadin duka tace ya rasulullah ni mace ce wanda nake da kishi wanda nake da kishi kuma ni mace ce wanda nake da yara e ka san aka ce menene tayi mu bar shi wannan bangare guda tace ita tana da kishi annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kishin ki zan roka miki Allah subhanahu wataala ashe kishi da ake so kishi na dabi'an mace mace tana kishi namiji yana kishi dan idan kai namiji baka kishi ma kana iya ka shiga cikin addayus wanda bai shiga aljanna idan baka kishin iyalinka baka kishin matarka baka kishin ƴan uwanka kai ko kamshin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace baka yi ba addayus la yadkhulul janna bai shiga aljanna wanda bai da kishi ya bar matar shi saka kai bar ƴan gidansu mata saka ka to mata ma kuma ana suna kishi dabi'ar su ce kishin su kuma amma kishi na hankali ba kishi ba irin na mata irin na zamanin wanda ita kishin nata ya kai oba wai ta ce ita kawo in ba ita ba kawai sai dai a rasa gabaki dai ta zai ta soka ma wuka ta kamu to kaga ai wannan ya auka ne ba kishi ba Allah subhanahu wataala ya gafarta musu wannan ya huce iyaka kishi matan annabi suna kishi matan annabi wata ran lokacin zawwa suka zauna akai assembly akai meeting suka ce suwa ya kamata a ringa musu adalci juwa a gidan annabi to kai yanzu in mata ka tace ma ka ringa mata adalci shikenan muka dau makaman yaki sai a hankali tace ya kamata suka ce ya kamata a ringa musu adalci wai menene rashin adalcin wai annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana ɗakin Aisha ranar Aisha mutane sun ke kawo mishi kyauta in yana ɗakin su ba a kawo mishi shine suka ce ya kamata aka nemi kuma wa zai je gai ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka rasa da kila aka samu diye shi fadi ba aka ce ta je ta gai ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa su sun yi mutun cewa a ringa musu adalci annabi sallallahu alaihi wasallam da Fatima ta zo ta gai mishi wannan yace ya Fatima idan kina so na to ki kaunaci wannan Aisha e ta koma ta ce to ku ho wannan sabgar taku ni na huta tace ta huta daga sabgar taku duk da haka nan bisa akura ba saboda kishi na uwayenmu suka ce to wa za a wannan aka ce to Ummu Salma ce ko kuma Zainab ɗaya daga cikin matan shi Ummu Salma ce in ban manta ba aka ce ta tahi taje ta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kale ta bai ce ba komi ta zo ta ba da labari aka ce ta ƙara koma ne ta ƙara komawa sai da ta yi hannu uku ana uku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tu'zuni fi Aisha kada ku cutar da ni game da Aisha saboda shi abin da ya shayi wannan yo munbari annabi zai hawo so suke annabi ya hawo munbari ya huto ya ce to ya ayyuhan nas ni wanda zai ga mun kyauta ya ringa dubawa ba he ina gidan Aisha kaga abin ne wanda bai yi ba eh yanzu Malam Ibrahim a ce ana ka mishi kyauta yana da guda uku ana ka mishi kyauta a lokaci guda kuma ya huto masallaci ya ce a ringa yin adalci ana wannan to kaga ne abin ne wanda so kishi kishi abin da ya shayi kishi akwai shi mata suna kishi tsakankanin su wanda kuma kishin wanda yake normal shine a saka a tsaka wanda ta iya ta janye ka da wannan shine wato kishi wanda yake ba tare da an yi guduwi ba ba tare da wato an wuce gona da iri ba kenan ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ta gayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tana da kishi haka kuma ta gayi mishi cewa wato tana da wato abin da ya shahi wato diya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a kuma ta zo manto ta ta zamna wato gida Annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe Aisha ta ba ma kwananta saboda ta zamna a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tana da diya talatijantaka ita he ya rage mata abinda ta yi tunani wanda Ummu Salma zan mu gani a gaban mun dauko kissar ta lokacin da wato mijinta Abu Talha da wani dan siyar su yanda take da kaifin hankali ta mutu a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hiye mata da a ce wannan rana Annabi yana gidanta tace ita ranar ta ba ma Aisha ai can Annabi ya ce la tu'zuni fi Aisha ta san cewa to Aisha nan fa daban ce to kuma haka Allah subhanahu wataala yake kaddarawa kamar yanda yake walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa idan wannan wato abubuwa a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama hatta a gidan shi guru uku ce cikin matan Annabi sallallahu alaihi akwai ɗan bangaren Aisha akwai can ina ji ɗan bangaren Hafsa ce ko kuma da ɗan bangaren guru uku da yake da kwai na mata to mu ma ga magari idan kana da biyu ka karo ɗaya he zaman to kana da guru biyu in ka karo guru biyun nan dai baka wato huce su Allah subhanahu wataala ya datar da mu kenan shine wannan addu'a zakka yi Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha saboda hadisin da yazo daga Ummu Salma yarda Allah ta tabbata a gare ta mas'ala ta 20 mana yace wala yunafi sabr an tamtani'u almar'a min az-zinati kulliha wato wannan bai nuna cewa wato rishin hakuri ne ya zamanto mace ta bar abin da ya shahi ado gabaki daya a lokacin da aka yi rasuwa hidadan ala wafati waladiha saboda yin takaba ko kuma daukan hakuri ko kuma yin takaba ta kaurace ma wani ado wani abu saboda rasuwar danta au gairihi ko kuma wani shi idza lam tazid ala salasati ayamin idan har bata kara ba a kwana uku illa ala zawjiha sai dai game da abin da ya shahi mijinta fatahiddu 14 li hadisi Zainab binti Abi Salamata saboda hadisin Zainab ya Abi Salama kenan 14 shine kwanaki na idda na mace idan mijinta ya rasu wannan kwanaki gabaki daya zakka zamanto tayimi ta kaurace ma abinda ya shahi ado ta kaurace ma wani sarka da dan kunne da wani jagira da kwalli da dukkan wasu abubuwa na ado ta kaurace ma sanya turare ta kaurace ma abinda ya shahi hota daga gidanta illa da bukata wadda ta zamanto ba makawa sai ta huta sabahun ita take daukan nauyin gidan kenan dole saboda sai ta huta zata nemo ta wannan babu laihi wato ta huta to kenan wannan idan mijinta ya rasu idan kuma wani dan uwanta ne ya rasu to wannan ba laihi ta dauke yin ado tsawon kwana uku ba a ce ba wajibi ne ta yi ba laihi aka ce idan ta dauke yin ado yin kwana uku amma kar ta huce a kwana uku kar ta huce kwana uku ta zamna ta ce dan ta ya rasu shikenan ya tayi wata ita ma guda wato wata hudu da kwana goma ba ta batta yin ado to wannan wato bai dace mallan yace li hadisi Zainab bint Abi Salama qalat take cewa dakhaltu ala ummi habibi zawjin nabi sallallahu alaihi wa sallam ta shigo zuwa ga ummi habib mata annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat sai tace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu taji ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala maytin fawqa thalathin illa ala zawji 4 months and 10 days annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa baya dacewa baya halatta ga mace wanda ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi ta kaba sama da kwana 3 ga wani wanda ya mutu sai dai game da abin da ya shahi mijinta shine za ta yi wato wata 4 da kwana 10 tana yin ta kaba kenan wannan abin da ya shahi wannan ado da wasu kawa da wasu abubuwa sannan ita ta kaba wannan abubuwan ne kawai su ne ta kaba ba wai a ce a mace wadda take ta kaba a bata wuka kowa za ta ko kai kaya ce yaki ne za a wai a bata wuka ta ringa kwana da wuka batta magariba batta mata a waje sai dai a cikin daki batta shiga ban daki da dare batta wasu abubuwa kafin ta shiga ta kaba ma sai wata tsohuwa wai ta zo ta sa ta wai ta kaba wai an mata karatun ta kaba menene karatun karatun ta kaba akwai wani karatu da ake ta kaba na ta wajen shi na manta shi ta ringa wuni tana kallon gabas subhanallah to kalli ma wannan abubuwa ne na ake yi na abin da ya shahi wato galgajiyan mata da wanda suke bi idan miye ta kaba kawai ta kaurace ma wannan abubuwan kada ta huta sai dai da wasu abubuwa na darura turare ta farshe ado ta kaurace musu ga baki daya amma ka gani yanda mata ake zawwa wai a baki wuka to wa zaki kashi watalwa zai ya dawo ne ki soki shi ko kuma yane ne ake da kuma wai dai wata tsohuwa wai ta zo ta sa ta takaba daga mijinki ya rasu kin shi ka takaba an ce ya rasu ba wai yaji an binne shokin shiga ta kaba a ce tsohuwa ta ringa menene akwai addu'a shiga yane ne Allahu musta'an ta kwanta mana ana menene ina maimuna ina munau ina antal ma'ani ko kasa kasa ina kasan ni ina kasan sunana ina maimuna ina munau ina antal ma'ani wani abu kusan haka wato shine wato wani karatu ne da ake yi Allahu musta'an kenan wannan abubuwan duka babu shi wato akan shari'a wato ta musulunci ummu salma hadisin take cewa summa dakhaltu ala zainab binti jahsh hina tuwfiya akuha fada'at bi tibin famassat wato sai ta shigo wajen zainab binti jahsh lokacin da dan uwanta wato ya rasu sai ta yi kira a ka mata turare famassat sai ta shafa turare summa qalat sai ta ce mali bi tibi min haja wannan turaren da kuka gana shahwa bana da bukatar shi gaira anni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fa dhakarat alhadith sai dai taji annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya ce bayya dacewa ga mace wadda ta yi imani da Allah da ranar lahira ta zamanto ta yi ta kaba ga wani wanda ya mutu sama da kwana 3 kenan shi yasa ta dauko turare ta shahwa dan ta koya ma mutanen cewa wato ba a huce abin da ya shahi kwana 3 mallan sai yace masala ta 21 yace walakinnaha sai dai bari cewa idza lam tuhid ala ghairi zawjiha irda'an lizawji wa qada'an liwatarihi minha fa huwa afdal laha idan mace ta zamanto wani dan nata ko wani dan uwanta ya rasu bata yi mishi ba wato wannan takaba da ake yi ta kwana 3 to wannan bata da laifi in ta yi shi saboda irda'an lizawjiha dan ta yardar ma mijinta wa qada'i liwatarihi minha saboda ta biya mishi bukatun shi wato daga wajenta misali da ta ki yin wannan kaurace ma kayan ado ta yi ado ne ta ma mijinta ado saboda har ya kai zuwa ga wato ya kusance ta to wannan malamai suka ce fa huwa afdal laha wannan shine ma yafi wa yurja lahu ma min wara'i zalika khairun kathirun kama waqa li ummi sulaym zawjuha abi talha yace malam yace kuma ana kamnar musu wato bayan wannan wato kusanta da suka yi ta juna wato alkhairai mai yawa kamar yanda ya afku ga ummu sulaim mata wato abi talha al-ansari radiyallahu anhuma wa qissatuhuma fi zalika tawilatun walaula dhalika lasuqtuha huna falturaji' fil asl. Malan yake cewa kissar su tana da tsaho, in ba dan nan littafin dama ya ce takaita ne yake, wato da ya kawo maka ita yace falturaji' fil asl, fil asl ka koma asalin littafin zaka samu kissar ta su. Kissar wato Ummu Sulaim da mijinta Abu Talha. Ita Ummu Sulaim lokacin mahaifiyar Anas bin Malik, baban shi Anas bin Malik a Madina da suke gabaki daya. To shi musulunci da yazo shi ya ga ina ji in ban manta ba a kissa cewa shi baya fashi sassan giya bane, yace ko yane ne shi ko musulunci ya haramta abubuwa da yawa da wasu abubuwa. Shi dai almuhim ya tashi ya kaura daga nan, da ya kaura ya je ya mutu a Habasha ne in ban manta ba. To bayan wannan sai Abu Talha ya ga Ummu Sulaim yana santa. Lokacin Abu Talha shi kuma yana kahuri, take ce mishi to ai mu a musulunci bai halatta kahuri ya armu musulma. Musulunci kahuri, mutum wanda yake kahuri bai halatta ya armu musulma. Sai dai kuma akasi, wanda yake musulmi yana iya arman kahura ya musulmantar da ita, wannan ya halatta. Saboda me? Saboda ita mace tana da rauni, ka aje wato kai kana kahuri ka arme ta tana musulma, kaga dokokin kuma ba ɗaya bane musulunci, kuma zai zamanto wato la'alla ko ka rinjaye ta ko wani abu makamancin haka. Tace mishi sai dai ya shiga musulunci, bari ma in ka shigo musulunci, tace shine sadakina, sadakinta shiga musuluncin shi, sadaki mafi tsada da aka yi kenan musuluntar Abu Talha. Tace haka kuma ya shigo musulunci, ya zamanto wato shine sadakinta, wato ya zamanto suka yi arme. To suna da wani da lokacin dan bai da lafiya, wani lokaci Abu Talha da ya shigo gida, wato kahin ya zo dan nasu ya rasu, sai ta ce kada wato kowa ya gayi ma Abu Talha cewa wannan dan nashi ya rasu, ita ta faɗi mishi. Ta zo Abu Talha ya zo, da ya zo ta mishi abinci, ta kawo mishi, ta shirya ta yi ado, ta kawo mishi abinci, ya ci abinci, ya tambaya yaya dan, ta ce a ɗa ai ya samu lahiya, ya huta, ya huta. Ta ce kaga ta mishi hikima, har ya zo ya ci abinci har a cikin daren nan wato ya kusance ta. Sai can ta ce mishi to yanzu ba ni labari, misali da a ce wasu suka zo suka ara mun wata sarƙa ko kuma suka ara mun wani abu, kuma suka zo suka ce suna son abinsu, zan ba su ko kuma ba zan mayar musu ba? Ya ce a zaki mayar musu mana saboda kayansu ne. Ya ce to Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ran ɗanka, daman shi ya bamu kuma ya karɓi ran shi. Ya ce to yaya haka kuma hakika sa ni na kusance ki da wasu abubuwa kaza da kaza da kaza. Karshe ya zo ya ga imam annabi sallallahu alaihi wasallam irin halin da suke ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan daren namu, wanda ko a cikin daren nan wato ta ɗauki wato abin da ya shafi juna biyu, hadda ta aihe ɗan, wanda ga cikin marawaitan hadisi yake cewa ya ga wannan ɗan yana da iya tara, wanda suke kuma taran nan duka maharrantan alqur'ani ne. Kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam, kenan wannan ita ce Ummu wato Sulaim. Kenan shine nan malam ya kawo maka, yake cewa idan ya zamanto an yi rasuwai, wani dan uwanki ya rasu, kuma baki kaurace ma ba wato yin wannan adan, dan ki biya ma mijinki bukatun shi, to wannan shine ma yafi dacewa, kuma ana kaunar wato lada wato bayan wannan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin wannan kusanta da za ku yi wato ta junanku. Kenan shine malam ya kawo mana wato kissar wannan wato anan. Sauran lokaci Allah kenan. Kenan wannan fasalin da malam ya kawo mana kenan dukkan abubuwan da ya zamanto ya halatta game da abin da ya shahi, ko kuma ya wajaba game da abin da ya shahi wato makusantan mamaci. Idan mamaci ya rasu na kusa da kai, sawa'un da ko kane ko wa ko mahaifi ko wani, to abin da yake na farko wato shine kai dau hakuri, ka dau hakuri da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta, cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kadarta muku wannan. saboda wato hadisi da yazo annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana nuna ma mutane dukkan wanda wato ya saba mu kan sha irin wannan ya dau hakuri da kuma aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake fada wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kina haka kuma kalmar da zaka fadi ita ce wato inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha da kuma irin falalar da wato dukkan mutumin da ya hakuri idan dai shi ya rasu da daya ne ko da biyu ne ko da uku ne wanda basu balaga ba suka rasu ka dau hakuri kame da lamarin ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to a gobe ranar tashi alkiyama zaka same su a kofa aljanna wato suna jiran ka ku zo ku shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana abin da muka fadi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.